mi sauraro Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lafiyar murya zamani daga nan masallacin Juma'a na Abdullahi bin Mas'ud dake unguwar Kabuga yan Azara inda a daidai wannan lokaci aka riga aka yi da sallar Juma'a ta wannan rana kuma ɗaya daga cikin limaman masallacin ne ya jagoranci sallar bayan da ya gabatar da huduba zan kuma sada mai sauraro da liman domin jin inda hudubar ta mai da hankali a takaice suna a matakin farko
Abubakar Shaibu Abubakar Dorayi hudubar mu ta yau ta mai da hankali ne akan tunasarwa akan watan Sha'ban domin wata ne wanda da yawa mutane suke gafalarsa wannan watan na Sha'ban wanda daga shi sai Ramadan wata ne da ya tabbata cewa Annabi sallallahu alaihi wasallama yana raye mafi yawan kwanakinsa da yin azumi to amma da yawa mutane kuma watan da ya gabata na Rajab anan suke wannan azumi din to amma kuma wannan wata na Sha'ban shine wata da ake raya shi da azumi shi yasa sai muka yi wannan hutuba don tunasarwa akai
yaya azumin yake musamman irin tsarin da Annabi sallallahu alaihi wasallama din ya gabatar da shi ko ya buƙaci al'umma su gabatar a wannan wata
abinda malamai suka ambata ko kuma hadisai suka tabbatar shine Annabi sallallahu alaihi wasallama babu ma wani wata da yake yin azumi na nafila kamar watan Sha'ban yana azumtar mafi yawan kwanakin wannan wata na Sha'ban kadan ne daga cikin kwanakin Sha'ban Annabi sallallahu alaihi wasallama baya azumtar su sannan kuma malamai suka ce an fi so ya zamana ka fara ainihin azumin tun daga farkon watan har ya zamana ka tsallaka rabin watan kana yin sa matukar dai baka je ka hade shi da Ramadan ba amma ba a so sai watan ya raba sai ka tsare yin azumi kuma ka hade shi gaba ɗaya da Ramadan wannan bai halatta ba saboda hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa idan tasafa Sha'ban fala tasumu wasu malaman suka ce ai ma'anarsa shine idan watan ya raba sai ka fara yin azumi a wannan lokacin kuma ka hada shi da Ramadan amma duk da haka malamai suna ganin kofa abu da take koda bayan watan ya raba kayi azumin matukar dai baka hade shi da watan Ramadan ba sannan mutuna cewa azumin rana ɗaya da mutun zai yi saboda Allah zai nesanta shi daga shiga wuta tsawon shekara 70
Allah koda ba a cikin wannan watan ba
koda ba a cikin wannan watan ba kowanne wata ne rana ɗaya da zaka ware kayi azumi saboda Allah rana ɗayan nan da zaka yi Allah zai nesanta ka daga shiga wuta tsawon shekara 70 Allah madaukakin sarki ya samu dace
to mai sauraro da fatan Allah Ubangiji ya ba mu ikon tashi tsaye musamman wajen biyayya ga Ubangiji ta fuskar ibadu da ma wannan wata ko in ce azumi a cikin wannan wata mai alfarma domin dai samun tsira a nan duniya da kuma gobe kiyama ta yanda za mu ci gaba da yin ƙara nisa da wutar na shekaru 70 har ma mu rabu da ita haihata Ibrahim Abdullahi suran dinki akan mita 88.5 da lafiyar murya zamani daga nan masallacin Juma'a na Abdullahi bin Mas'ud dake unguwar Kabuga yan